أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الجمعة ɗaya da watan zilkara shekara ta dubu zilhijji haka shekara ta 1445 hijiriya, wanda ya dace da bakwai ne da watan shidda shekara ta 2024 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mu as-sunan na da Imam Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 89, muna cikin kitabus salah. Zan mu tashi ina ganin babu na 182, babu ma ya kulu ba adad tashahud nan ne ko. Zan mu tashi babu ma ya kulu ba adad tashahud. Darasin da ya gabata mun tsaya a min karanta babin as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ma ya kulu ba adad tashahud, babban abinda masallaci yake faɗa bayan tahiyya. Yana bayan an gama tahiyya, mai masallaci zai faɗa bayan salati ga annabi alaihi salatu wassalam. Hadisi na 989, al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Hanbal akhbarana al-Walid ibn Muslim. Kenan wannan hadisi yana daga cikin marwiyat na al-Imam Abi Dawud an shaykhihi Ahmad ibn Hanbal sahibul musnad, wanda hadisan shi suna nan, nayi bahasi akan su. يأتي أخبرنا الأوزائي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أهدكم من التشهر الأخير إذا ديمك يا كالي تهياتك الشي فليتعوز بالله من أربع يني مسأل الله قمد أبو هدو أبو بو أنه هدو من عذاب جهنم دق عذاب جهنم ومن عذاب القبر دغ عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات فتنة رايوا ده متوا ومن شر المسيح الدجال لشر المسيح الدجال وانا ابوبوا غدا هدو يا نيمو تسارن سو الامام يكي تشا فيه تعين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الاخير دان انبو ده يكي تشا اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير اذا دينكو يا قاري تحيا تا قرشي. Yace anan annabi ya ayyana mana kirare inda za a yi wannan addu'ar, shine tahiyya ta ƙarshe in an gama ta. Kenan kaga ba zancen wani yace ko a ta farko ne ko kaza, akwai masu faɗin wannan cikin shurrah. Yace huwa muqayyad ne da cewa tahiyya ta ƙarshe. Hadisin Aisha wanda aka rawaito cikin sahihain Bukhari da Muslim da as-Sunan cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yada ufi salati Allahumma inna uzuka min azabil qabri, mutlaq aka kawo shi cewa annabi ya kasance cikin sallah yana neman tsarin Allah daga abubuwa guda hudu, wannan abubuwa kaza. Yace to hadisin mutlaq, wannan hadisi ne mutlaq, yana raddin ga abinda Ibn Hazm ya tahi akan cewa wujubi hafi tashahud al-awwal, wajibi ne cikin tahiyyar farko. Wannan munura da kyau ai cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam dayan ku ya nemi tsari, to wannan umarnin sai Ibn Hazm sun tahi kan cewa wajibi ne, in kai sallah ba kai ba at-ta'awuzu min arba'in, sallah ka bata taci. Yace bi tashahud al-awwal tahiyya ta farko. Yace amma abin da yazo na izini ga masallaci ya addu'a bi ma sha aba da tashahud yakunu ba da hazil isti'aza, cewa mutun ya nemi ya roki duk ai mun gani can baya cewa kuma sai mutun bayan ya gama tahiyya annabi yace ya roki abin da ya ga dama. To yace bayan kayi neman tsari ga wannan abubuwan guda hudu da kake kawo abin da ka ga dama ki. حديث نا 980 الامام يك تشا حدثنا وهب بن بكيا انبانا عمر بن يونس اليمامي حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس انا ابيه ان طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول يا كسنچه ينا تشا بعد التشهد باين تحيا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. kaga nan a aiki ne kuma aikace na annabi alaihi salatu wassalam yake yin addu'ar. Kenan ya hada tsakanin umarni da kuma aiki nashi alaihi salatu wassalam. Nan gurin da yake cewa min azabil qabri, azabul qabri shine tsananin matsayawa da qabri zai ma bawa, da kuma kadaitaka na cikin qabri da abin nan da mutun zai rishin jama'a. Ibn Hajar al-Makki yake cewa fihi ablagu radd ala al-Mu'tazila, cikin nan akwai karshen kai raddi ga Mu'tazila yadda suke inkarin azabar kabari. Mu'tazila ba su yarda azabar kabari ba, da kuma mubalaga wajen cin mutuncin ahlus sunna da suke yi cewa ahlus sunna suna tabbatar da azabar kabari, su abun suka nema a gare su hanya ce ta soki ahlus sunna cewa kuna tabbatar da azabar kabari. Har sai da yake cewa qa'ali sunni annahu sallallahu ala mu'tazilin faqala fi du allahumma aziquhu azabal kabr, ta yadda tsakanin mu'tazila da ahlus sunna tsananin ya kai ta yadda har an samu wani ahlus sunna da yayi sallah, ta ga mu'tazili yana mishi sallar gawa yace ya Allah ka dandana mishi azabar kabari dan bai kasance ba yana imani da ita. Ya tabbata a sallar jana'iza shi yake wannan addu'a. Hadisi na 981 al-Imam yake cewa hadathana Abdullah ibn Amr wa Abu Ma'mar akhbarana Abdul Waris akhbarana al-Husayn al-Muallim ana Abdullah ibn Burayda ana Hanzalah ibn Ali anna Mihjan bin al-Adra haddathahu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci, fa iza huwa bi rajulin qarqada salatu, sai ga wani mutun ya kare sallahu shi huwa tashahhadu yana tahiyawa huwa yaquli yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allahul Ahad as-Samad allazi lam yalid, ya Allah ina roƙonka ya kai Allah makadaici wani abu nihi da bukata, allazi lam yalid wa lam yulad, wanda bai ahaba a hishi ba wala min kullu kufan ahad, bayyana wani kini an tagfira li zunubika gafurta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim, fa qala sai ce kad gufira lahu, annabi yace hakika an gafurta mishi, kad gufira lahu salasan, haso uku nan ya samu tabbaci kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan da yake cewa innaka antal ghafuru, fal maghfira ita gafara shine rihe zunubi a shahe shi, ita kuma rahama shine sadar da alkhairi. A cikin na farkon mutun yana nema ne a nisantar shi da shi daga wuta, a cikin na biyun kuma na neman rahama mutun yana nema ne a shigar da shi da aljanna tare da mutanen kirki. Kenan an mutun yace an taghfira li, ka nemi tsari daga wuta ne, an wa tarhamuni, ka nemi kuma a saka aljanna, kenan bi ne ka hada. Wa hadha huwa al-fawz al-azim, wa an-ni'matul muqim, tace babban rabo kuma ni'ima tabbatatta in mutun ya samu wannan. Hadisi na 600 al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa rahimahu Allah jikan shi da gafara yake cewa wallahi jiya ne ma na karanta maganar shi a Majmu'ul Fatawa, da mutane sun san irin balaga da alherin da ake samu wajen karanta addu'o'in da suka fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da sun dukufa daga gare shi dare da rana, ba dare ba rana, duk wata addu'a da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cike da balaga da neman biya maka bukatunka duniya da lahira yadda yadda kake zato. To amma ina mutane sun yi banza da su ko rishin sani za a ci. Hadisi na 183 a Imam yake cewa babu ikhfa'ut tashahhud, babun dake bayanin boye tahiyya a sarrance kenan ake yin ta. Hadisi na 982 a Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Sa'id al-Kindi haddathana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq ana Abdurrahman ibn al-Aswad ana abihi ana Abdullah qala, yake cewa mina sunnati an yukhfa tashahhud, na daga sunna a boye tahiyya, na daga cikin sunna a boye tahiyya. Anan al-Imam Dibi mai sharhin Mishkat al-Masabi Allah mashi rahama yake cewa idan sahabi yace yana daga cikin sunna kaza, wannan hukuncin shi hukuncin kamar annabi ya ce ne, dan saboda mazhabin jumhurin malamai da malaman hadisi da malaman fiqihu ja'aluhu maqufa, shine jumhurin malamai suka kai kan cewa daga sahabi yace mina sunnati kaza, kawai sunnar annabi yake ne idan an san basu da wata sunna wadda ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wasu sun tafi cewa kam a mawqufin shi za a bar shi, amma ce magana su ba abin kallo ba ce, kamar ya ce an sunnanta mana yin kaza ne. Kenan tahiyya nan ya tabbata cewa abu wai ake yin ta, wannan kuma sanannen abu ne, ba bayyana ta ake ba. Babu na 184 al-Imam yake cewa babu al-isharatu fi tashahudi, baban da ke bayanin yin nuni cikin tahiyya. Hadisi na 983 al-Imam yake cewa haddathana al-Qanabi an Malik an Muslim bin Abi Maryam ana Ali ibn Abdurrahman al-Muawi qala, yake cewa ra'ani Abdullah ibn Umar wa ana abasu bil hasafi salati, Abdullah dan Umar ya ganni ni ina wargi da tsakuwa cikin sallah, falam man sarafa, yayin da ya tahi shi na hani sai ya hana ni, wa qala yake cewa isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, ka aikata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikata. Fa qultu, sai nace kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikata. Kala sai ce za jalasa fi salatu wa da'a kafahu limna, idan ya zauna cikin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aza tafin shi na dama, ala fa khizhu limna, akan cinye shi ta dama. wa qabada asabi'ahu kulluha sai ya damke yatsin shi gabaki daya wa ashara bi isbuhi allati talil ibham sai ya nuni da yatsa shi wanda take bima ibhama wannan kenan manuniya wa wada akafahu lisra sai ala fakhiz lisra sai aza tahin shi na hagum abusa cinye shi ta hagum wanda wannan kuma mun ganshi a can baya ishara kenan a cikin tahiyya hadisi na 984 al-imam yake cewa da sana Muhammad ibn Abdurrahim al-Bazzaz akhbarana Affan akhbarana Abdullah ibn al-Wahid ibn Ziyad akhbarana Usman ibn Hakim nan gurin al-Bazzaz madadin ba al-Bazzar ba al-Bazzaz mai saida al-Bazz yadi mai saida yadi akhbarana Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi kale yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izas ka'ada fi salati idan ya zamana cikin sallah ja'ala qadamahu lisra ta tafakhizu lisra sai ya sanya diddigin shi na hagum a karkashin cinye shi ta abin nan ta dama wasaqihi wa farasha qadahu da qabrin shi yace wa farasha qadamahu lumina sai shunhuda digadigin shi na dama wa wada ayyadu lisra ala rukbatihi lisra rukbatihi lisra sai ya aza hannun shi na hagum a bisa guyuwar shi ta hagum wa wada ayyadu lumina ala fakhizihi lumina sai ya aza hannun shi na dama akan cinye shi ta dama wa ashara bi isbuhi sai ya nuni da yatsa shi wa arana abdul wahid hayya nuna mana wa ashara bis sababa yayi nuni da sababa shi nu ya tsashi manuniya wannan ya gwada musu kenan haka ake nihi duka bayanan ya wuce mun yi shi a can baya duk wannan abubuwan da ya kawo mun gansa a cikin baya sai dai nan kawai mahallu shahir inda yake bukata wa ashara bi usbuhi hadisi na 985 al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn al-hasan al-misisi akhbarana hajjaj an ibn jurayj an ziyad an muhammad ibn ajlan an amir ibn abdullah an abdullah ibn zubair annahu zakara ya ambata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yashiru bi isbihi yana nuni da ya tsashi izada a idan yana addu'a wala yuharrikuha bayya mutsata wala yuharrikuha bayya mutsata kenan in yana yin tahiyya izada anan da yake cewa izada yana nahi izata shahada idan yana tahiyya shi yasa al-imam ya kawo cikin babu tashahudi ba du'a addu'a mutlaqa ba yana nahi idan zai tahiyya ashabu shafi'i rahimahumullahu ta'ala daliban al-imam shafi'i suka ce ishara da yatsa shine wajen da mutun zai ce ashhadu an la ilaha illallah kal wajen kalmar shahada al-imam an-nawawi ke cewa min sunnati allah yujawiz basaruhu isaratuhu na daga cikin sunna idan mutun kada ya wuce nunin da yake ma'ana in yatsar da kake nuni idan kai zamana akan ta yake kuma cikin hadisin akwai sahihi cikin hadisi sahihi da sunan abi daud wa yushiru biha yana nuni da ita mawajihatin ila al-qibla wajen al-qibla wannan nuni da zai da yatsa cikin tahiyya yayi ne tauhidi da ikhlasi ibnu rasulan yake cewa hikima cikin isharak shine cewa abun bauta Allah subhanahu wataala shi ɗaya ne dan ya zamana ka hada tsakanin tauhidin ka na magana da na kuduri da na kuma aiki lokacin da ka zo ashhadu an la ilaha illallah kana nuni da yatsa nuni ne kuma yatsa ka daga ta nuni ne akan cewa kana nihin aikace Allah madaukin sarki shi kadai ne ibn abbas ya yi ruwaya ishara akan cewa tana daga cikin ikhlasi mujahid yake cewa makama'atu shaytan abun tunkude shaytan ne a cikin al-muhalla sharhil muwatta hulwani daga cikin malaman hanafiya yake cewa ya tsaye da yatsa shi lokacin da zai ce la ilaha illallah wa yada'a inda qawluhu kuma inda zai ce illallah kinnan sai ya aje yatsa shi sai ya kasance daukaka yatsa tashi ne wajen korewa ne ajewa kuma da zai wajen tabbatarwa isbati na kalmar shahada shafi'iyya suka ce yayi nuni a wajen da yace illallah bai haƙi ya rawato hadisi wanda al-imam an-nawawi ya ambato shi hadisin khaffaf cewa kana shiru annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana shiru litauhidi yana nuni dan saboda tauhidi kaga yake nuna dalilin da yasa aka ce ayi nuni da yatsan wannan wanda bai haƙi ya huddo shi wa kala yake cewa na daga cikin sunna kada idan mutun ya wuce wajen yatsan wannan kamar da inganta daga abi dauda da wasun su cewa nunin wannan tauhidi ake nihi nan da yake cewa yushiru bi isbihi izada a yana nuni da yatsa shi lokacin da yayi addu'a ya ani ijata shahada in yayi tahiyya abinda ake nihi a cikin al-mirqat sharhil masabi yake cewa idan yayi tahiyya tahiyya shine tashahhud ana ce mata a tashahhud shine hakikanin furuci da tahiyya da wannan da abin nan kalmar shahada an sa mata tahiyya tashahhud dan saboda ta tattaro kalmar shahada guda biyu a cikin tahiyya ai ba ake ce mata at-tashahhud at-tashahhud an ciro ne ai daga kalmar shahada saboda akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ana kiranta da at-tashahhud dan saboda mafi girman abin da ke cikin ta aka dauko aka bata suna da shi kama ai a cikin tahiyya akwai atahiyatullah zakiyatullah gaisuwa zuwa ga Allah da kaza to amma sai aka kice mata aka kira ta da cewa at-tashahhud saboda an dauki mafi girman abin da ke cikin ta kalmar shahada aka bata kamar yadda sallah ake Allah yake yawan kiranta da sujada shine mafi girman rukunin ta sai a kira ta da shi a cikin al-muhalla sharh al-muwatta wa naqala ba'du a'immat shafi'iyya wasu daga cikin malaman shafi'iyya da malikiyya sun tahi akan cewa mutun ya dawwamar da daga yatsa shi har zuwa karshen tahiyya sun yi dalili da hadisin abi hurayra abi dauda da ya huddo cewa yana daga yatsa shi kuma gan shi yana motsa ta yana addu'a yana nunin cewa motsa kan da'iman ne lokacin da yake tahiyya ibnu hajar al-makki yake cewa can al-muhalla guda biyu ne al-muhalla bil athar na ibnu hajar al-muhalla sharh al-muwatta na wani malami ne daga wanda yake sharhin muwatta samu suna al-muhalla ibnu hajar al-makki yake cewa wa yusannu shima ibnu hajar ba asqalani ba al-makki an yastamira ila rafi ila akhir at-tashahhud ya cigaba da meke ya sannan tashi da daga ta har zuwa karshen tahiyya as-sayyid alama an-nazir ad-dahlawi yake cewa rahimahullahu ta'ala cikin wata fatawashi annal musalli yastamiru ila rafi ila akhir ad-du'a ba'da at-tashahhud har zuwa karshen addu'a ka cikin tahiyya zaka cigaba da meke wannan ya tsattaka qala ibnu jurayj yake cewa cikin abin nan cikin sunan abi daud wa zada amr ibn dinar qala akhbarani amir an abihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u kadhalika yaga an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana addu'a haka wa yatahamalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi lusra ala fafizi lusra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana dauki bus da ya hannun shi na dama akan cinye shi ta dama ya dau hannun shi ya aza a busan shi hadisi na 986 al-imam yake ce haddathana muhammad ibn bashar akhbarana yahya akhbarana ibn ajlan an amir ibn abdullah ibn zubair an abihi bi hadha al-hadisi yace la yujawizu basarahu isharatahu idan shi bayya wuce isharar shi wa hadisi hajjaj atammu hadisin hajjaj ya hicika yatahamalu shine ayyadu yana dorawa kawai la yujawizu basarahu isharatahu bal kana jubu basarahu isharatahu wannan daga cikin ladabi ya kuma shi ya dace da kaskantar da kai kada mai sallah ya rika kallon sama ya rika kallon yatsa tashi da take nuni zuwa ga tauhidi kamar yadda yake shi ya dace munziri yace al-imam an-nasa'i ya huddo shi hadisi na 987 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad an-nufaili akhbarana usman ibn abdurrahman akhbarana isham ibn qudama min bani bajila al-malik ibn numair al-khuzai an abihi qala yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wadi'an zira'ahu al-yumna ala fakhizihi al-yumna naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza zira'in shi na dama abu sacin ya shi ta dama rabi'an isba'uhu sababa ya daga ya tsashi malnuniya kada hana hashe an hakika ya dan tankwaso ta kadan shine hana hashe an ya dan tankwaso ya tsata shi kadan nan a cikin hadisin da yake cewa wala yuharrikuha bayya motsa ta yana daga cikin mukhtalifal hadisan da suna cin karo da juna a cikin risalata ta doktora nayi kawo maganganun malamai da taujihin su da abin da yake shine rajih maganganu masu yawa saboda kyarara nan an ce wayu harrikuha kuma can an ce wala yuharrikuha dole sai an san yadda aka hada kansu ibnu malik yake cewa yadullu ala annahu la yuharriku al-isbu idza rafa ahli al-ishara wa alayhi abu hanifa yana nuni akan cewa bayya motsa yatsa shi lokacin da ya daga ta dan nuni haka abu hanifa ya tahi akai الشيخ سلام الله في شرح المحلى شرح موضع يكي تيوى حديث وائل اواجن ابي داود اتكين شيئ تي سنن يتغى ياسا شي نغن شي ينا موسى تينا الدعا اتكين شا اقوي بيان تيوى ياسا موسى تزا اي لوك تنزي يا الدعا واند مالك حكا يتهيد جمهور مالمي شيئ سالك جي اتكين لتتهم مالكي انا تيوى تحريك السبابت في التشهد دا موسى ياسا اي لوك تنتهي على ان المراد بالتحريك ها هنا هو الرفع نن wasu sun tayi kan cewa motsawar da ake nihi aka tabbatar anan shine daga yatsa la ghayr ba wani wannan ba babu cin karo da hadisin da yazo cikin sahihi muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi isbihi izada a wa la yuharrikuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sahihi muslim idan yana motsa yatsa shi a cikin tahiyya idan zai addu'a bayya motsa ta qala al-malikiyya malikiyya suka ce innahu la yukhalifu ma qablahu bi cikaro da hadisin dake gabanin shi ba dan sai da ya bani cewa li bayana annahu laysa bi wajib bayani ne akan cewa ba wajibi bane malaman malikiyya dama sun tayi cewa motsa yatsa ba wajibi bane to taujihin da suka yi ma hadisin wannan cewa la yuharrikuha dan ya nuna mana cewa can inda yake motsawa ba wajibi bane kenan ko ba cin karo da juna dan a wannan sallah an gaishe yana ma yatsa haka a wata sallah kuma an ga ya bar yatsa shi haka yana nuna ana wannan kin ana wancan kin kuma motsawa ba wajibi bane shine malaman malikiyya su taujihin da suka yi kenan حديث نا داري تارة دا تمانين دا بكو علمام كيش حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا عثمان يعني بن عبد الرحمن أخبرنا إسام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير أشين مكرن تابو سي سابن بابي بابي نا داري دا تمانين دا بيار علمام كيش باب كراهية الاتماد على اليد في الصلاة baban da ke bayanin karhancin dogara abu sa hannu cikin sallah hadisi 988 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn hanbal wa ahmad ibn muhammad ibn shubawayhi wa muhammad ibn rafi wa muhammad ibn abdul malik al-ghazzal qalu akhbarana abdul razzaq an ma'mar an isma'il ibn umayya an nafi an ibn umar qala yake cewa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hana qala ahmad ibn hanbal shi kuma arwayi cewa yayi an yajlisa ar-rajulu fi salam tin ya zamna cikin sallah wa huwa mu'tamidun ala yadihi yana mai dogaro akan hannun shi wa qala ibn shabawahi amma ibn shabawahi cewa na ha an yi atamidar rajul ala yadihi fi salah yayi hani gami da mutum yayi dogaro akan hannun shi cikin sallah nan mu nura da dukka ta al-imam abu dauda rahimahullahu ta'ala hadisin nan ya rawato shi daga malaman shi guda biyu daga ahmad ibn hanbal da ahmad ibn muhammad ibn shabawahi sai ya nasaba ma kowa lafazin da ya amso daga wajen shi a wajen Ahmad ibn Hanbal abin da ya karantar da su cewa an yajlisa ar-rajulu fi salati wa huwa mu'tamidun ala yadihi wannan haka lafazin Ahmad ibn Hanbal ya ba su lafazin Ibn Shabawahi cewa na ha an yi atamidar rajulu ala yadihi fi salah ya ba shi ya ba ma idafatu kullu ahadin minhum lafzan ya ba kowa lafazin da ya samu a wajen shi wa qala ibn Rafi amma ibn Rafi shi cewa na ha an yusalli ar-rajulu an hana mutun yayi sallah wa huwa mu'tamidun ala yadihi yana mai dogaro da hannun shi yace wa zakarahu fi babir rafi ya ambace shi cikin baban dagowa mina sujudu daga sujada ko asajada ibnu abdul malik yake cewa naha an yi atamidar rajulu ala yadihi idza nahada fi salati an hana mutun ya dogara akan hannuwan shi idan zai zabura daga sallah idan muga dogon bayanin malamai akai anan gurin al-imam da yake cewa haddathana ahmad ibn hanbal wa ahmad ibn muhammad zai zo bayanin lafuzan su gabaki dai kamar yadda aka faɗa shine wanda muka yi bayani ibnu rasulan a cikin sharhi sunan yake cewa ibnu abdul malik yake cewa naha an yi aka mida rajul ala yadihi fi salami sharhin masabi yake cewa ya ani la yadau yadihi alal ard wa la yatakiu alaiha izana hada lil qiyami kada ya az hannun shi a ƙasa kuma in zai zabura zuwa ga tashi wannan ruwaya hujja ce ga malaman hanafiya ikhtiyaru khiraqi kuma shine zabi na al-imam al-khiraqi an rawaito shi daga umar da Aliyu da Ibn Mas'ud da Ibn Umar da Ibn Abbas wa bihi yaqulu malikum ashabur ra'ay shine maganan Malik da malaman Abu Hanifa Ahmad yake cewa mafi yawancin hadisi sun zo akan cewa la yajlisu lil istiraha kada yi zaman istiraha wala yadau yadihi kada ya azu hannun shi yana mai dogaro gare su Shafi'i ya tahi akan cewa zai zamana yajlisu lil istiraha Malik ibn al-Huwairis haka ya tahi akai da Abu Humaid da ruwaya ta Ahmad hujja Shafi'iyya shine hadisin Malik ibn al-Huwair cewa yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah idan ya kasance cikin wuturi ne na sallar shi lam yanhadha hatta yastawi ka'idan bai zabura sai ya tsaya ya dan zamana wanda Bukhari ya huddo shi hadisin jalsatul istiraha mun ga darasin shi a Bukhari sai suka bada amsa gami da ce magana Ahmad cewa shine mafi yawancin hadisi suke kai yana nihin mafi yawancin hadisi ba a ambato jalsatul istiraha ba ko tabbatar da ita ko kore ta suka yi hujja akan cewa abin dogaro shine dogara akan ƙasa mutun ya dogara da ƙasa idan zai tashi da hadisin Ayyub as-Sakhtiyani daga Abu Kilaba cikin shi yace fa iza ra'asuhu min as-sajdati as-saniyah jalasa wa atamada ala al-ard thumma qama yace idan ya dago kanshi daga sujada ta biyu sai ya zamana ya dogara akan ƙasa sannan sai ya tashi wanda Bukhari ya hudu shi cikin sahihin shi suka bada amsa da hadisin Ibn Umar cewa hadisi ne mai rauni ta huska guda biyu cewa ruwaya ta Muhammad ibn Abdul Malik majhuli ne wannan hadisin da muke kai ma'ana mun lura da kyau nan gurin yana kokarin korewa jalsatul istiraha yace idan saboda cikin shi akwai majhuli Abdul Malik wasani nabi annahu mukhalif ya saba li ruwayatu siqat ga ruwayatu siqat saboda Ahmad ibn Hanbal rafiq ne na Muhammad ibn Abdul Malik al-Ghazzal da fatahul mini da sauransu yace cikin ruwaya wannan hadisin yace na ha an yajlisa ar-rajulu fi salah an hana mutun ya zauna cikin sallah yana mai dogaro akan hannun shi bai ce ba al-itimadu ala ahdil yadaini duna al-ukhra takaice dai dogon bayani da dogon abin nan ya gabata a darasin Bukhari mun gan shi a cikin abin da ya shahajilisatul istiraha حديث نا 989 الامام كيتشه حدثنا بشير بن هلال اخبرنا عبد الوارث ان اسماعيل بن اميه قال يكي cewa سالت نافيا ان رجل يصلي وهو مشبك يدي نا تنبيه مالك نا تنبيه نافي غمي ده متنن ده زي صلى يا تصنشي اغمي قال سي ce تلك صلاه المغضوب عليهم وانا اي صلى وندا اكاي حشي غري سي ce صلى يهودا ce kuma mutun zai salla kuma hannun shi a haka yana game da su a haka mai salla so yake kasance a nitse ko jikin shi ko da zamana yana wasa shi yasa mai ishmawi yake cewa tashbikul asabi da gangama yatsu a cikin salla shine sayar da yatsu tsakanin juna a cikin salla hadisi na 909 daidai al-imam yake cewa hadathana harun ibn zaid ibn abi zaika akhbarana abi واخبرنا محمد بن سلمة اخبرنا بن وهب وهذا لفظ لفظين شنه daga هشام بن سعد daga نافع daga ابن عمر انه راى رجل يتكئ على يده اليسرى ياغا وني متين yana dogaro akan hannun shi na hagun وهو قائد في صلاه yana zauna a cikin sallah هارون بن زيد yake cewa ساجدون على شقه الايسر yana mai zamne akan tsagen shi na hagun ثم اتفقا suka hadu faqala lahu yace mishi la tajlisa kaza kakai zama kamar haka fa in hadha yajlis allazina yu'azzabuna hakaza haka wanda ake ma azaba suke zama kenan nan ya saba ma zaman tahiya da yadda ake yin shi sai ya gyara mushi shi khitabul rajul mazkur da yace la tajlis hakaza kakka zamna a haka zance ne da shi wancan mutunan da aka ambata wannan asar kin abin da ke karawa shi ruwaya ibnu umar marfu'iya ta hanya ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala babu na gaba babu na 186 al-imam yake cewa babun fi takhfifil qu'udi baban dake bayanin wajen sassabta zama cikin sallah duka hadisi na 909 al-imam yake cewa da sana Hafs ibn Umar akhbarana Shu'ba an Sa'd ibn Ibrahim an Abi Ubaida an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana fi raka'ati Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin raka'ai raka'atainul uli raka'a bi na harku ka annahu ala radfi kamar ka ce yana bisa dutsi mai wuta dutsi wanda an dafa shi da wuta zamanin tahiya na harko annabi gaugawa yake kare taya abin nan yake nuna ba salatul ibrahimiyya bayanta kuma babu adiya a bayanta tahiya ta farko kala sai ce kunna muka ce hatta ya koma hayyata shi kala ce hatta ya koma hayyata shi wannan al-imam Tibi yake cewa abinda ake nihi bayya zama a cikin tahiya ta farko da yawa ya zamna a yana sassauta shi da gaugawa yake da ya gama tahiya ya tashi yayi tsaye kamar kace yana bisa wani dutsin da aka hura da wuta sai kasance wadatuwa kawai yake da tahiya banda salati a gare shi da kuma addu'a akan mazhabin Abu Hanifa ko kuma yana takaituwa akan tahiya da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mazhabin al-Imam Abu al-Imam Shafi'i Ibn Hajar al-Makki yake cewa da wannan malaman mu shugabannin mu suka dauka cewa ba a sunnanta salati ba ga iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahiya ta farko amma abin da yake zahiri cewa ma'anahu iza qama min raka'atayn al-ula min al-ula wa thaniya min kulli salatin ruba'iyya fahum al-awwala min kulli raka'a taqawul fasila bainahuma bitashahhud kawa yana bambance su da tahiya ta gaba ita kuma wanda ya kare ita ce yake tsawaitawa ya kawo addu'o'i al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya huddu wannan hadisin bayan ya kawo shi yake cewa wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi yakhtaruna alla yudila ar-rajul al-qu'uda fi raka'atayn al-ula yani ولا يزيد على التشهد شيئا في ركعتين الاولين وقالوا ان زاد على التشهد فعليه سجدة سهو الامام الترمذي yake cewa akan wannan hadisin malamai suka tahiya akai muka samu malaman mu akai cewa tahiya ta harko kada mutun ya tsawaita zama a cikin ta kada ya kara wani abu akan bayan tahiya idan raka'a bi ne na harko wasu sun tahima cewa idan ya kara wani abu a saman tahiya sai yayi sujudu sahau haka aka rawaito daga Sha'abi da wasun shi a cikin hashiyat sindi yace abinda ake nihi cikin raka'a guda biyu cikin zaman biyu wanda ba raka'a ta biyu ba yana nuni akan cewa hayyata shi kenan wanda ana magana sallah mai raka'a hudu kamar lisha kamar azhar kamar al-asr kamar magruba su dake amma asuba dake dama ɗaya gare ta ita bata cikin wannan lissafi hadisi na babu na 187 al-imam yake cewa babun fi salami babu akan sha'anin sallama hadisi na 909 الإمام كتبه حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان ها وأخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة ها وأخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأهوسي كأنن ياي ها التهويل هو جن سهود معلمه هو جن هدي التهويل زوا قليش وأخبرنا محمد بن أبيد الأهل المحاربي بن أبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال سكت أخبرنا عمر بن أبيد النافسي ها وأخبرنا تميم بن المنتصر أن إسحاق يعني بن يوسف عن شريك ها وحدثنا احمد بن مني اخبرنا حسين بن محمد اخبرنا اسماعيل كلهم عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله وقال اسرائيل عن ابي الاحوص والاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi ya kasance yana sallama daga dama shi wa an shimalihi da hagun insha ta yura bayadu khaddihi sai an gani kyallin kurkukin shi kyallin kumcin shi sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nan gurin a cikin wannan hadisi mai albarka da yake cewa an shimalihi wa daga hagun kin shi al-imam yake cewa fihi mashru'iyyatu an yakuna taslimi ila jihati al-yamini thumma ila jihati al-shimali a cikin nan akwai shar'antuwar cewa sallama ana so ta kasance ta wajen dama sannan kuma a yoma hagun Nawawi yake cewa da mutun yayi sallama guda biyu daga dama shi daga hagun kin shi ko kuma ta wajen gaban shi amma mafifici dai yace daga hagun kin shi ake so yayi ta biyu a dama shi sallar shi ta inganta kuma sallama shi biyu tayi kuma ya samu faralak kuma yace da yace hatta yura bi yadu khadihi fihi dalilun a cikin shi akwai dalili akan mubalaga wajen waiwaye lokacin da mutun zai sallama wajen dama da wajen hagun kenan in zai assalamu alaikum kawai ba yayi ba assalamu alaikum assalamu alaikum a yayi assalamu alaikum wa rahmatullah ta yadda har sai ya kallu wannan bangaren sosai tunda cewa sai har muna ga kyallin kurkukin annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma a baya suke haka nan wajen hagun yace saboda dalilin ma ruwaya al-imam an-nasa'i cewa an yaminihi hatta yura bi yadu khaddihi al-ayman wa an yasarihi hatta yura bi yadu khaddihi al-aysar kaga kyara ya huddu abin hili a cikin wata ruwaya kuma dai ta nasa'i cewa hatta yura bi yadu khaddihi min hahuna wa bi yadu khaddihi min hahuna kaga nan kyara ya nuna abin nan a hili kala abu daud al-imam abu daud yake cewa haza labzu hadisi sufyan wa hadisi isra'il lam yufassiruhu wannan shine lafazin hadisin Sufyan hadisin Isra'il bai fassara shi ba nan gurin da yake lafazin hadisin Sufyan Sufyan as-Sauri yake ne Sufyan as-Sauri shi kuma hadisin shi Ahmad da Tirmidhi da Al-Imam an-Nasa'i duka sun huddo shi ta hanyar Abdurrahman ibn Mahdi daga Sufyan daga Abi Ishaq daga Abi al-Ahwas daga Abdullah kwatankwacin shi sanadi da matani Ahmad ya huddo shi ta hanyar Waki'u daga Sufyan Bahawi ya huddo shi ta hanyar Ubaydullah ibn Musa al-Absi daga Abi Nu'aym daga Sufyan da sanadi wanda aka ambata zuwa karshe dai yace wa hadisi Isra'il da yace hadisin Isra'il bai fassara shi ba yace yushi bihi an yakunu damirul mansub tana yiwa ya kasance damirin da aka yi nasaba shi zuwa ga Sufyan da fa'ilu hadisu fal ma'ana wallahu a'lam lam yufassir hadisi Isra'il li hadisi Sufyan bai fassara hadisin Isra'il ba saboda hadisin Sufyan kuma bai bayyana shi bai yi muwafaka da shi ba cikin sanadi bari yace ya saba mushi wani lokaci cikin matani dan saboda Sufyan as-Sauri yana rawaitowa daga Abi Ishaq daga Abi al-Ahwas daga Abdullah Isra'il ko yana rawaitowa daga Abi al-Ahwasi daga Aswad ga baki ɗayan sa daga Abdullah azuwa karshe dai nan sina'al hadisi al-isnadiyya ce da wuya za a gane ta ba zamu bata lokaci kanta banan da yake cewa hadisi Isra'il lam yufassiruhu yana nufin bai yi muwafaka da shi ba ga dogon zance nan da ya kawo wanda wajen safaha biyu dan mutun ya gane abinda al-Imam Abu Dawud yake ni kala Abu Dawud al-Imam Abu Dawud yake cewa warawahu Zuhair an Abi Ishaq wa Yahya ibn Adam an Isra'il an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad an Abihi wa Alqamah an Abdullah kala Abu Dawud da yake cewa Shu'ba kana yunkiru hadha al-hadith Shu'bah ibn al-Hajjaj al-Imam an-Naqid ya kasance yana inkarin wannan hadisin daga Abi Ishaq an yakunu marfu'an cewa ya kasance marfu'i ne nan gurin yace yazo cikin wasu nusakh cewa an yakunu marfu'an Shu'ba yana inkarin hadisin Abi Ishaq a ce marfu'i ne zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam wannan ziyada babu ita a cikin dukkan nusakh wa isqaduha ashbahu ila sawab sara yadda ita shi yahi gami da zuwa daidai akwai wannan magana ta Abu Dawud a cikin naku akwai ta ciki cewa Shu'ba yunkiru hadhal hadis Abi Ishaq an yakunu marfu'an shi ake magana yace dan saboda hadisin Ishaq ta hanyar ruwaya Ibn Mas'ud aka rawaito ta jama'a da dama suka rawaito daga Abi Ishaq dukkan su sun rawaito shi a matsayin marfu'i ma'ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu rawa wahid minhum wani daga cikin su ya rawaito shi mauqufi ne daga Abdullah dan Mas'ud cewa magana Abdullah dan Mas'ud ce amma wanda ya rawaito shi ta hanyar daga ba ta Abi Ishaq ba hadisin shi ya inganta sanadi da matani cewa marfu'i ne tana yiwa ya kasance magana Shu'ba akan sura a shahi wannan sura yake magana takaice dai hadisin ya inganta a matsayin marfu'i ya inganta a matsayin mauqufi hanyar da ta aka kawo shi a matsayin marfu'i tabbatacciya ce wanda aka amma shu'uba wata hanya yake nihi yake inkarin cewa bai yarda ba a ce wannan hadisi marfu'i hadisi na 993 al-imam yake cewa haddathana abdullah haddathana abdullah ibn abdullah akhbarana yahya ibn adam akhbarana musa ibn qais al-hadrami an sahal ibn an salamata ibn kuhay an alqamata ibn wa'il an abihi yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi ya kasance yana sallama ga damashi yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an shimalihi ahagum kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah kenan dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagum kuma ka assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo cikin talqihil afkar cikin tazfi ta kharij ahadith al azkar na al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala yace yayin da al-imam an-nawawi ya ambaci cewa wa barakatuhu ziyaratun yace farda saqal hafiz durqan iddatil li ziyaratu wa barakatuhu summa qala fa hadhihi iddatu durqun sabadat biha wa barakatuhu bi khilaf ma yuhimu kalamu shaykh annaha riwayatun farda intaha kalamu nan al-imam an-nawawi wannan riwaya ta farko cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wajan dama nawawi qarin wa barakatuhu a tafarkon yace ziyada ce farda amma ibn hajar da yazo sharhin yace ba haka bane ya koro hanyoyi masu yawa jingim da suke nunin a haka take ya tabbata akan cewa sallamewa guda biyu aikin annabi ne alaihi salatu wasalam cikin sallah ya tabbata ko yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ya tabbata yana cewa tahrimu hatta kabiru tahlilu hatta taslimu da ashabu sunan suka hudu shi da sanadi mai kyau yace sallama ta zama wajibi akan haka wanda suka tai akan wajibin ta malaman shafi'iyya al-imam an-nawawi yace ita ce magana jumhurin malamai na sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su amma malaman hanafiya da wasu sun tahi akan cewa sunna ce suna hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa izara fa al-imam ra'su min as-sajda wa qa'ada idan liman ya dago daga sujada sannan ya zamana sannan yayi hadasi kafin yayi sallama sallar shi ta cika sai yake nunin cewa abin nan ba sallama ba wajibi bace amma malaman hanafiya ba su da hujja hadisin nan bai inganta ba hadisi na 994 الإمام كي حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كي كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسن شيء إذا من يصلى بايم من زان الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا إذا دم يسلم أشار بيده من أن يمينه سينوني دا هنين شتوجن دامشي ومن أن يساره دا وجن أبنغ كنشي هاقوم كنشي من نكو من min yace falan ma sallah yayin da ya sallah kada sai ce ma balu ahadukum me ya samu dayan ku yumi ko kuma yarmi yumi yana nuni ko kuma yarmi biye dihi ka annaha aznabu khailun shumsin kamar wutsiya ce ta doki mai gardama yace inna ma yakfi ahadukum ya wadatar da dayan ko kuma ala yakfi ahadukum shin bai wadatar da dayan ku ba an yi kula haka za a aikata haka wa ashara bi isbi yayin nuni da ya tsahi sallimu ala akhihi yayin sallama ga dan uwan shi min an yaminihi tahagumi ta damashi wa min an shimalihi da kuma ta abun gakin shi tahagumi kin shi man min kin da ya kamata min an yaminihi wa min an shimali yace haka za wa ashar bi usbi yayi nuni da ya tsashi bi an yada adukum ala yadahu ala fikhzi abin da yake nihi dayanku nan da yace wai a cikin hadisin wa ashar bi usbuhi ya aza hannun shi a bisa cinye shi wannan ma'ana ita ce dole dan saboda riwayar da zata zo a nan gaba cikin hadisin Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari an gina ta akan cewa amma yakfi ahadukum an yada ayyadahu ala fakhzihi thumma yusallim shin bai wadatar dayan ku bai aza hannun shi bisa cinye shi sannan ya sallame muslim ya kawo cikin riwayar shi cikin wannan hanya ta hanyar misalci da lafazin kunna iza sallaina mun kasance idan mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kulna sai mu ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi sai ya nuni da hannun shi zuwa bangare guda biyu sai ya ce inna ma yakfi ya wadatar muku mutun ya aza hannun shi bisa cinyoyin shi ga hagumkin shi da damashi kenan nan abinda annabi dai a takaice muke nihin ya musu inkari idan yayi tahiyya ta zo wani abu ne wanda da dama zaga jahilai suna yin shi tahiyya in ta gama sai mutun yayi haka to shine annabi yake inkari in ya gama tahiyya sai ga hannun shi rika ya musu haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake hani yake musu cewa kamar da wakai wutsiyar doki mai gardama ya wadatar muku dayan ku yayi kaza yayi kaza ya gaya musu daidai kin na 995 yace haddathana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari kuma da sharhi zai zo da sanadin shi da ma'anar shi yace amma yake fi ahadukum shin bai wadatar ma ɗayan ku ba ko ahaduhum ko ɗayan su an yaza ayyadahu ala fakzi ya aza hannun shi kawai bisa cinye shi summa yusallimu ala akhihi yayi sallama akan ga dan uwan shi min an yaminihi wa min an shimali ko kuma man an yaminihi wanda ke da mashi in kuma man ce wa man an shimalihi da wanda yake hagumkin shi in kuma an ce min an yaminihi ta da mashi wa min an shimalihi da ta hagumkin shi duka ma'anar ɗaya ce dai bata sauya حديثنا دليتر رقمي أتر دشيد على الإمام كي تشهد دسنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا الأعمش أن المسيب بن رافع أن تميم الضائي أن جابر بن سمرة قال كي تشوى دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياشقو منا والناس رافعوا أيديهم متاني سنتقها النوانسو وقال زهير زهير كي تشوى أراه في سلائنا قال في سلائنا غنياتي أتكين سلان فقال سيتي مالي أراكم رافع أيديكم بيسا نكي غنم كون تقها النوانكو ka annaha aznabu khairun shumsin kamar wutsiya ce ta dawakai masu gardama masu taurin kai uskunu fi sala ku rika nutsuwa a cikin sallah anan gurin da ko bayani da yake cewa mali arakum rafi'i aydikum me yasa nake ganin ku kun daga hannun ku ina hatan mu kai hadisi ne dubu saboda mu ga da sanadi da ishaza mu shiga hujjukan al-imam an-nawawi yake cewa al-murad bil marfi al-mahyun aw ha huna rafa'u aydihim inda salami manura da kyau yace al-imam an-nawawi abinda annabi yake nihi musu yake musu inkari na daga hannuna daga hannuwansu da suke wajen sallama ila salama min aljanibain ta bangare guda biyu kamar yadda ya bayyana kiral a cikin ruwayar abinda ya hidacewa al-hadisi yufassiru ba'dahu ba'd hadisi bangaren shi ke fassara bangare kenan idan yana sallashi an sallame mutun ya kai sallame ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wannan hakan kin da yake annabi shine yake musu inkari yace ya wadatar kawo mutun yayi sallama shi da dama yayi sallama shi daga hagun yanzu kaga abinda yake nuna mana guba jahilci yanzu wanda zai yi wannan abun bai ma san ba cewa hani ya zo zaka gani da dama jahilai mutun yayi sallah zai assalamu alaikum warahmatullahi eh ya ma hannun nan haka bayan kuma mu ga yadda annabi ya siffanta da hannun da ake haka da shi وقريه تجب أدم الله خبرة له يتي وان وان دا بي دا قاري وادا حديثي ينا حجة دا وانا حديثي أكن چي وانا برن تغا هنو وجر رقوء دا تغو وادا قريش من ورادا كيو مغانا نو يتي وان وان دا بي سمينين إلمان حديثي با ينا تنانين چي وان نان النبي ينانين ياحان حكا نينزا رقوء ياحان حكا نينزا دغو رقوء ذكا جي داما معلومي سنا فدن حكا أما با وانا محلن أكي مغانا با وانا حديثي gashi nan kyarar abu doda ya kawo cewa in akai in zaku yi sa in zai sallama ta hagu da ta dama amma yin haka za a ruku za a dago za a ruku hadisi ne sahiha cikin Bukhari da Muslim amma al-Imam an-Nawawi yace miji da kyau wacce malla khibrata lahu bi hadisi Jabir ala tarki raf'i al-aidi inda ruku'i war rafa'u minhu yace wa haza ihtijajun batil wannan magana banza ce Bukhari cikin juz'u rafa'ul yadaini yake cewa amma ihtijajun ba'adu man la ilma lahu bi hadisi wa kiyu amma wasu wanda basu da ilimin hadisi da suke kawo hujja da hadisin a'amashi daga musayyib ibn rafi'i daga tamim ibn arfa daga jabir ibn samra magana bukhari muke karanta yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo mu kuma mun daga hannuwan mu hadisin har zuwa karshe din shi bukhari fa inna ma kana hadha fi tashahud wannan cikin tahiyya ake magana la fil qiyam ba a wajen tsayuwa ba sun kasance bangaren suna ma bangare sallama wajen daga hannuwa wajen tahiyya yace wala yahtaji bi hadha man la hazza lahu min al-ilmi bukhari bai da tsananta kalma bai daga cikin masu kabarar kalma da fadan magana mai zahi in ba ga hauka ta yawa ba bukhari ne yake cewa wala yahtaji bi hadha man la hazza lahu min al-ilmi hadha ma'rufun mashhurun la ikhtilaf fi yace wanda bai yada ilmi a cikin bai yada rabo ko dai cikin ilmi sai ya hujja da wannan hadisin akan cewa an hana daga hannu ne zuwa ruku'u da dagowa daga ruku'u yace malamai ku sun tahi kwata kwata akan cewa zancan tahiyya ake wannan ban san ba da kai sabani ko dai inji bukhari walau kana kama zahaba yace da a ce kamar yadda suka tahi ne fi rafa'il yadi bukhari wali tahi ne gare shi guda juz rafa'ul yadaini fi sala daga hannuwa cikin sallah in za a ruku'u da dagowa ga ruku'u nan yana raddi ga masu inkarin shi yace takbiratu salatul eid manhiyun anha innahu limastasina rafa'an duna rafa'a dogon bayanin shi da al-Imam al-Bukhari yace an yaza ayyadahu ala fazi summa yusallim qala al-Bukhari al-Imam al-Bukhari yake cewa cikin wancan littahi dai yace fal yahzar amrahu an yataqawwala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yaqul kullun nasiha mu inji bukhari mutun ya kiyaye gaya ma annabi abinda bai fada ba magana annabi tana wani waje daban kai ka kaita wani guri daban a kyara da cikin ruwayoyi gashi kamar yadda Abu Dawud da dan ya hudda mana wannan tunanin da wannan mugo fahimtar sai ya kawo ruwa ya kyarar da take cewa a cikin sallama cikin tahiyya kuma ya kawo shi karkashin baban tahiyya to Bukhari ya rihi magana shi ya ce mutun yake yayi ga ma annabi abin da bai faɗa ba Allah yana cewa fali hazaral ladzina khalifuna an amrihi an tusibum fitnatun aw yusibuhum azabun alim masu saba ma umarnin annabi su guji wata babban musiba ta same su ko wata fitina anan magana Bukhari ta kare Ibn Hibban yace zikrul khabri at-taqassil al-qissa al-mukhtasara al-mutaqaddima bi anna al-qaum inma umiru bi sukuni fi salati inda al-ishara bi at-taslimi duna rafa'u thabitu an ar-ruku'i thumma rawahu kana haw riwayatu muslim Ibn Hibban Allah mashi rahama karanta muqaddim wannan babi kadai da yake kullawa yana fassara maka hadisi babun fi kaza wannan kadai yana fassara ma mutun hadisi ka gane cewa hadisin ga taujihin shi mu tsaya mu ji shi Ibn Hibban baban da ya kulla cewa baban da yake bayanin zamu bi diddigi kuma da kawo ruwayoyi wanda suka gabata akan cewa sahabbai an umarce su ne da cewa su nutsu cikin sallah a wajen tahiyya lokacin da zasu yi nuni ba wai su ana nihin ba hani wajen daga hannu wajen ruku'u da zuwa wajen dagowa daga ruku'u dan wannan sun tabbata cikin hadisi kamar yadda ya zo cikin sahihi muslim wannan babu ne hukulla daga nan ko bai ka maka hadisin ba ka samu abin neman ka sai ka rihi ma ya wadatar maka babu na ina ga muna iya kai hadisi na 7000 da muna da niyyar mu kai hadisi na 10000 mu ba da ijaza da sanadi akan shi kafin mu shiga dogon hutu babu na 182 al-imam yake cewa babu raddu alal imami baban da ke bayanin raddi ga liman maido sallama ga liman الإمام كتشه هذا سنا محمد بن عثمان أبو الجماهير أخبرنا سعيد بن بشير أن قتادة عن الحسن عن سمرة كتشه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتهاب وأن يسلم بعضنا على بعض النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر كتشه أن نرد على الإمام من سلم على الإمام وأن نتهاب كم مسوجونا وأن يسلم بعضنا على بعض بانجر مي يسلم على بانجري nan da yake cewa nurdu alal imam mai da sallama ga liman yace mini raddi ga liman lokacin da zan mi sallama ta biyu mun lura ke a malikiya ba an tai ba akan cewa sallama guda uku ce ka sallame ga dama ka sallame ga liman kai sallama ga hagu to sallama ga liman wasu malamai ba su karbe ta ba su yarda da ita ba to amma malikiya su ga hujja su ga hadisin da suke da shi suna da dalili ga hadisin da suke da shi zan mu ji bayanan da malamai suka yi akan shi al-imam cikin mirqat shi dake malamin hanafiya ne yace muna yana nihin mu yi raddin niya a sallama ta bi mu yi niyyar cewa da liman muke ba wata ta uku ba liman a mishi tashi daban wanda suke da wanda ke hagumkin shi kuma ita ma ta dama mu yi niyyar cewa da wanda ke hagumkin mu zan mi wanda ke dabara shine mazhabin hanafiya al-imam tibbi yace raddul mamum ala al-imam shine ya sallame mishi kamar yadda malamai suka wada shine mazhabin malik kun ji yace shine mazhabin malik bi sallimul mamum salasu taslimat a mazhabin malik mamu sallama uku zai sallama da zai huta daga sallah ita ce wajen huskashi ya dan yi dama da ita kadan da sallama da zai ga liman da sallama da zai ga wanda yake hagumkin shi a cikin nailul awdar al-imam shaukani yake cewa daliban abu hanifa suka ce in mamu ya kasance akan damar liman ne to yayi ne raddin wannan da zai yi ga tabi cewa liman yake ma nihi mun nura da kyau kenan wanda yake gab gashi saitin liman shine haka ba ta samu ba amma kai in kana daga can ko kuma wanda yake daga can wannan ta damakin da zakai assalamu alaikum warahmatullahi ita ce zakai nihin hal liman da shi kake kenan da shi wannan da su kai aiki da sunna guda bi kai raddi akan liman kuma kai sallama akan dama da hagum baka huta ba da karu wata ta uku wanda liman zaka dun fara da ita yace wa in kana ala yasari in kuma akwai wani a hagumkin shi yayin niyya cewa sallama da zai yi ta farko da shi yake shi ma yayi sallama akan shi yayi sallama gare shi yace wannan shi yahi dacewa kuma shi yahi dacewa da lafazin sunan ibn majah cewa amarna rasulullahi saw an sallama ala aimatina wa an sallama ba'duna ala ba'd annabi ya umarce mu mi sallama ga liman mammu kuma bangaren miya ma bangaren musallama mun ji da kyau ko ka kamar yadda zan mu gani matukar mutum yana karatu zai ta ganin hujjojin malamai da mazahibkinsu da araqinsu in dai ba karatun hadisi kake ba ba zurfafawa kake ba zaka ga kawai cewa wannan mazhabin sun tayi basu da hujja wannan sun tayi amma zaka ga hujjojinsu da dama kaga limalikiya riska sai kan cewa liman ya sallame ga ma yayi sallama mamu yana sallame ma liman wanda bai karatu sai kamar basu da hujja da kai dalilai sai dai dalilai na wasu sahihi na wasu karhi sun ce sunan ibn majah ya huddo cewa أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض حديث سنبيكين مغانا تبي دي چه أن تحاب مسوجونا محبانينا نهن مسلا تابنگرم مسوسو بنگرم جونا mummane an umarce su kowa daga cikin su ya sifanta da halaye nagari da ayyuka nagari da maganganu na gaskiya da nasiha tsantsa wanda wannan zai sa a samu san juna tsakanin su a cikin nailu yake cewa da tashadid at-tahabbu shine at-tawaddud kaunar juna yace kowa ya so dan uwan shi kuma yace ba wa an yusallimu ba'duna ala ba'd yana nihin cikin sallah yake ne wa ma qablahu mu'tarida abinda ke kahin wannan jumla ce mu'tarida kenan cewa anna tahabba shi kuma hawajen sallah ake ne ba cikin sallah ba cikin sallah ba an ce ba ayi umarnin da aso juna a wajen sallah ake nihi sai aka kawo jumla mu'tarida tsakanin jumloli guda biyu abin da yake nihi ga wannan shine ruwayar bazar al-hafiz al-bazar yake cewa annu sallimu ala imatina mi sallama ga limamman mu bangaren mai sallama ga bangare cikin sallah kaga sai ce ala ba'dan fi salati cikin sallah ko kuma yayi niyyar sallah mai sallah yayin ya sallama ya ga damar shi da hagumin shi daga cikin mutane wasu daga cikin malamai suka ce hazihi sunna taraka hannasu umkinu an takuna hadha fi kharij as-salah wannan sunna ce da mutane sun barta dibi yake cewa na aduful khasu alal amni saboda kaunar juna shine wanda ya tattarowa gami da sallama ma galiman kamar yana nihin cewa muqaddima ce ta san juna magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wanda ya bi karatun tafsirin suratul fatiha da muka yi cikin itihaful qari yadda muka ga balaga dake cike da maganganun Allah to maganganun annabi ma haka suke cike da balaga anan wani zai tunanin cewa menene alaka kuma wa anna tahabba musojuna annabi ya umarce mu maida ma liman sallama musojuna bangaren mu kuma yayi ma bangare sallama nan yana nihin yin sallama muqaddima ce ta san juna yi ma juna sallama muqaddima ce ta san juna sannan kuma sai ya faɗi muqaddima kuma sai ya ambaci abinda shine babban hadafin na sallama shine san juna kulla san juna tsakanin ku shine babban gaba-gaban hadafin sallama a cikin sallah kai maliman a cikin kuma dan uwanka kai mishi sallama wannan babban sababi ne na kaunar juna tsakanin ku ya kan dau mana lokaci amma yana da ida saki ne so nake mu kai hadisi na dubu yadda zan mu ba da ijaza da sanadika nan mu shiga hutu mai tsawo hadisi na 189 alimam yake cewa babu takbiri ba'da salah baban kabbara bayan sallah hadisi na 198 alimam yace haddathana ahmadu ibn abada an ba'ana sufyan an amri an abi abda ta an ibn abbas qala yace kana yi ulamu an kasance ana sanin inqida'u salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir qari sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sallashi ana qari ta ne da kabbara nan hadisin na gaba zai fassara shi hadisi na 199 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn musa al-balkhi akhbarana abdurrazzaq akhbarana ibn jurayj an ba'ana amr ibn dinar anna abama abd maula ibn abbas akhbarahu anna ibn abbas akhbarahu anna rafa'a sawti bizikri lizikri daga sauti da zikiri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba lokacin da mutane suka tahiyya su daga sallar farilla kana zalika ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan haka yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annabi Abbas qala Abdullah dan Abbas yake cewa kuntu a'lamu idan sarafu bizalika na kasance ina sanin haka in sun gama sallah sun watsi wa asma'uhu ina jin shi da kunne na da suke daga sauti da zikiri in sun gama sallah yace nan gurin kana ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kan zamanin annabi ake fada kuma wannan hukuncin shi marfu'i ne sahabi in ya raba wani abu yace a zamanin annabi kaza kaza ne kawai hukuncin shi marfu'i ne Shafi'i ya dauke shi rahimahullahu ta'ala ga abinda Imam An-Nawawi yace suna bayyana shi ne a wani lokaci dan kadan mutantawa saurara mu ji Imam Shafi'i yadda yake fassara hadisin nan na cewa suna daga sautin su da zikiri in an gama sallah Shafi'i yake cewa Allah mashi rahama wannan wani dan lokaci ne kadan saboda karantar da su da ake da zikirin na bayan sallah ba sun ci gaba da bayyanawa zikiri wannan ba haka ba ake sallah yace abinda aka hiso ga mamu da liman duka magana Shafi'i ce fa su boye zikiri sai in bukata ta kama na su karantar da wani liman azkar na bayan sallah yana iya daga murya in yana karantar da mamun shi dan su sani Ibn Abbas ya kasance yana fadar haka yace ina sanin haka lokacin da suka gama a ruwayar Bukhari cewa kuntu a'lamu idan sarafu bizalika idza sami'tuhu da wannan ma nake gane qari sallarsu al-Imam al-Qustallani mai sharhin Bukhari yace zahirin shi abinda ke nuna mana Ibn Abbas bai halarto sallar jami'in ba cikin wasu lokuta saboda yarin tashi ne ko kuma ya halarto a can baya yake a ƙarshen safu ya kasance bai gane cewa sallah ta kare sai in yaji sun yi wannan kabbara a Sheikhu Taqiyuddin yake cewa wayu ukhazu minhu annahu lam yakun hunaka mablagu jahiru sauti yasma'u man ba'd yake nuna mana anan zan mu fahimci karkashin hadisin nan babu mai cera zakara da zai daga sauti ya isar ma da wanda suke baya da akwai ladan irin wanda muke wanda zai daga sauti yan baya su ji Ibn Abbas bai cewa da daga sautin sa na zikiri nake gane kare sallah da zai ce daga daga muryar ladan dake bayyana sallama da ƙarfi ya tillata nake gane kare sallah amma sai yace da zikirin wannan nake gane sun kare sallah Taqiyuddin yace muna daukan anan cewa babu shi a cikin sallah Nawawi yake cewa wani mun san da cewa malaman Malikiya sun tai akan cewa mai daga muryar nan bai da sallah ta tattan Malikiya nagartatta wanda yake yake daga muryar nan ba bukata shi bai da sallah shine fahimtar Malik rahimahullahu ta'ala fahimtar Malik rahimahullahu da ku abubuwa da dama wanda muke yanzu saboda rashin sani Malik muke saba ma da a ce ina da tsarin da ni cikin littattafan mu na gida kama daga Ahadari Ishmawi Iziya Risala Askari Muktasar in yi bincike na keke da keke din lokaci ya bana na zakulo mazhabin Malikiya da aikin mu ya saba mushi irin wa'annan suna da yawa muna karanta shi gashi a cikin littattafan amma kuma ana saba mushi kuma shine ra'ayin Malik an ga koma cikin manya-manyan littattafan Malikiya Nawawi yake cewa wa naqalabun battal wa akharuna anna ashabul mazahib al matbu'a wa ghayruhum muttafiquna ala adami istibab rafu sauti bi zikr wa takbir yace malamai sun tahi wanda ake bi akan addini cewa ba a so mutun ya daga sautin shi da zikiri da kabbara Shafi'i kamar yadda yake haka ne ana bayyana shi lokacin da ake nihin karantar da mamu ba ana nihin a ci gaba da bayyana wannan zikiri ba ba haka ba ake kuma shine tabbataccen abu babu na 119 daidai al-Imam yake cewa babu hasbi salami babu nake bayanin shahi sallama hadisi na 1000 daidai al-Imam yake cewa da sana'a Ahmad ibn Hanbal haddathani Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi akhbarani al-Auza'i an Qurrata ibn Abdurrahman an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Huraira qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hazfu salati salami min sunnah shahi sallama sunna ne shahi sallama shine a takaitata ba tare da doguwar madda ba ba tare da doguwar ja ba kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba a jata ba a yi doguwar ja Isa yake cewa na Hani ibn al-Mubarak an rafa'a hadha al-hadis ibn al-Mubarak ya hana ni daukaka wannan hadisin in kawo shi a matsayin marfu'i cewa annabi ya ce qala Abu Dawud yake cewa sami'tu Aba Umair Isa ibn Yunus al-Fakhuri ar-Ramli yana cewa lamma raja al-Firyabi yayin da al-Imam al-Firyabi ya komo min Makka daga Makka taraka rafa'a hadha al-hadis ya bar daukaka wannan hadisi wa qala sai yake cewa nahahu Ahmad ibn Hanbal ar-Rafi'i Ahmad ibn Hanbal ma ya hana Abu Dawud kawo hadisin nan a matsayin marfu'i cewa annabi ya ce Ahmad ya hana Abu Dawud game da haka Al-Imam al-Firyabi shine Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi al-Imam as-Sika al-Jabal al-Filhibs malamin Bukhari rahimahullahu ta'ala nan gurin yake cewa Ibn al-Qasir yake cewa tarku takhfifi abar taqaita sallama abar tsawaitawa a cikin ta yace at takbiru jazmun wa salamu jazm kabbara yanke take sallamewa yanke take yana nihin a yanke wannan shine al-Imam Tirmidhi yake cewa wa huwa allazi yastahibbu ahlul ilmi shine abinda malamai suke so an rawaito daga Ibrahim an-Nakhai yana cewa kabara yanke ce sallama ma yanke take Ibn Sayyid an-Nas yake cewa malamai suna cewa ya kamata mutun ya takaice sallama kada ya mata dogon ja ba mu san ba sabani ko dai a cikin wannan wajen malamai Al-Mahdawi cikin Al-Bahr yake cewa ar-rami bi taslimi ajalan makruhan ayita da gaugawa makruhi ne amma kuma ayi dogon ja shi ma haka nan makruhi ne Shaukani yake cewa madudin bi hadha dalil an yi musharadi ga wannan magana akan cewa ba a san gaugawa ake so wajen sallamewa wannan shine karshen magana shi rahimahullahu ta'ala nan da yake cewa nahahu yace damiri yana komawa zuwa ga Abu Dauda Abu Dauda ne Ahmad ibn Hanbal ya hana shi rawaito hadisin nan daga Abi Huraira a matsayin marfu'i kamar yadda ya kawo mun kawo hadisi na 1000 nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara zan mu shiga hutun shi a cikin nan zan mu tsaya sai zaman mun tashi akan guri wanda yake ya kamata kenan daga nan zuwa rana ta yau ban yi tunanin ba zan mu kawo hadisi na 1000 a yau da na tsara warka ta bada ijaza da sanadi sai dai zuwa ka rana ta ko ba zuwa rana ta duk wanda sai yana mutaba a sunan Abi Dawud di tare da shi muke ya mun magana a rubuta sanadi da ijaza da khatam insha Allah shi da wanda ke saurare daga nesa da ma wanda muke tare da sunan gur zan tsara sanadin da abin da ke ba mu taba bada sanadin shi ba ko mun taba bada shi ba mu taba bada shi ba sai mun kai hadisi na 2000 muka ce gashi Allah ya kawo mu kenan wanda ke bukata kuma yana mutaba'a ko kuma wanda bai mutaba'a ma ba tare da shi muke ba in ya san cewa zai yi mutaba'a daga nan zuwa kafin mu komo sai magana a bashi izajar da sanadin zasu kara mishi karfin gwiwa cin mu dan ya amshi bashi in ya san cewa na amshi izaza da sanadin cewa na dau alƙawarin zan yi mutaba'a sai zamana ya ci bashin da zai rika zaburar da shi kan mutaba'a hadisan sai zamana ba hadisi na 80 ba darasi na 89 ne muke ciki a dogon hutun da zan mu shaye ina tunanin zan mu sai da karatun har zuwa arantire kenan sai zamana mutun yana da lokacin da zai yi mutaba'a sai bibiyesa insha Allah.